Sai abba ka shiga gari kaga aikin abba gyara gari ya saba lantarki ga magari sai abba cika alkawari ya saba zaro a tsare gari sai abba makarantun gari ya saba albashi ga magari sai abba sanda aka fara mulkin abba Kano muke kure ma dadi lamba Kano tana hannun abba kariyan suwa ne ancient ba abba gida gida zan duba na zaba ta zarce babu azaba rabbana ya jaran abba Kano zata zama birni forever dan mama nace abba Kano da waka ta suka saba na fada muku gaskiya gwamnan Kano wallahi kun san yayi wai yanzu Kano za canje gwamna Allah ka ceto bayi gwamnan Kano abba kabir kankara sarkin sanyi sasani danja ya sani waka gashi yau nazo nayi nace abba dai sai yayi nace abba dai sai yayi Inde Kano ne ni ga hannu na ga hannun abba in zan yi zabe ni da hannu na zan zabo abba yan samari wai ga hannu na ga hannun abba in ji yan mata wai ga hannu na ga hannun abba in ji da DJ wai ga hannu na ga hannun abba Inde Kano ne ni ga hannu na ga hannun abba zaban Kano ne ni ga hannu na ga hannun abba bari mu ji
and the beat.